نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لهبا بيوغو تن زلقادة شكرة دبو إيل دريودو دأربا إمدى شدة هجرية واندي إداة إلى تلاتين غبتن خدو shekara ta 2025 miladiya. Muna darasi na 53 a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka Zadul Mustaqni, wanda muna cikin babu sifatu salah, babu da ke magana akan sifar sallah da musulmi ya kamata yi. A cikin can jiya ko in ce satin jiya mun tsaya akan hukuncin yaya mai sallah ya kamata ya kasance idan yana tsaye, idansa ina zai gani, gabansa zai gani seti ko kuwa inda zai yi sujada. Shi ne mai littafi ya ce wa yanzuru masjidahu, ma'ana shi mai sallah zai kalli inda zai sujjada, ana nufin mawdu'i sujudihi. Me yasa suka ce liyannahu akhsha, shi yafi nuna tsoron Allah ga masallaci. Hadisi ya zo daga Nana Aisha, take cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga dakin Ka'aba, tunda ya fara sallah har ya gama, idansa bai kauce ba daga inda yake yin sujjada har ya fita. Hadisi Imam Hakim ya inganta shi, kenan yana nuna lalle mutum yana kallon inda zai sujjada ne. To amma dai mun yi bayani akan sabanin malamai dangane da ina mai sallah ya kamata ya kalla lokacin da yake cikin sallah. Wasu malaman suka ce a mutum zai kalli wato liman dinsa zai kalla, ya kalli liman. To ya zai kalli liman? Zai kalli gaban shi kenan, ya kalli liman. Haka malikiya suka ce yanzuru ilal imam, Allahu akbar, sai ka rinka kallon liman. Ana nufin jihatul imam, kuma ba ana nufin wanda yake nan liman dinsa yana can iya sallah, in zai sallah Allahu akbar yi haka ba. Jihatul imam, inda liman yake jihar, an gani? Yawwa, to shi ne ake nufi. Haka malikiya suka ce ba zai kalli wurin sujjadarsa ba. Me ye dalilin ku? Suka ce an tambaye sahabbai, Allah yarda da su, yaya kuke gane annabi yana sallah yana karatun ɓoye? Idan sallar azhar ne ko la'asar ne? Suka ce bi tsirabi lihiyatihi, da motsin gemunsa. Sai malikiya suka ce da ba dan suna kallon liman ɗinsu ba, to ya za su yi su gane gemunsa yana motsi? Da kallon ƙasa suke. Suka ce da haka in mutum yana sallah yana bin liman, kawai ya kalli gaban inda liman ɗinsa yake. Hafiz Ibn Hajar ya kawo dukkan maganganun, sai ya ce gaskiya za a iya bambancewa wanda yake mai bin jam'i ne ya kalli jihar inda liman yake, to wanda yake sallah shi kadai fa bai da liman din, ina zai kalla? Ƙasa. Sai kalli inda yake yin sujjada. Wannan shi ne za a haɗa riwayoyin guda biyu, Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. To shi kuma liman me hukuncinsa? Aka ce hukumul imam hukumul munfarid, kamar yadda mutum shi kadai in zai sallah ƙasa zai kalla ku, to shi ma liman tun da bai da liman ai zai kalli na ƙasa ne. Aka suka ce Allah musulmi. Duk da akwai riwayoyi da suka zo suna magana akan shi kansa annabi, wata rana yana sallah aka ga ya taka ya yi baya-baya, aka tambaye shi sai ya ce wuta aka nuna masa ya ga yanda take cin kanta da kanta aka nuna masa kaga kenan yana kallon ina yana kallon gabas ne to shine wasu suka ce yanzuru ila al-Ka'bah wani da uku zai rinka kallon Ka'bah saboda gashi abin da aka rawaito a annabi yayi idan kana inda al-Ka'bah yanzuru ila al-Ka'bah idan mutum a gindin ɗakin Ka'bah yake in ka je tawafi in ka je sallah ko in ka je umra ko in ka je aikin haji idan kana sallah a harami ga Ka'bah a gabanka to ai Ka'bah zaka kalla to kaga wanda zancan kuma ko to kenan wannan hukuncin kallon ƙasa din idan ba a gaban Ka'bah kake ba tunda daman sallar gaba ɗaya ai Ka'bah ake fuskanta to idan kana al-insanu inda al-Ka'bah falyanzur ila al-Ka'bah idan mutum a wajen Ka'bah yake to sai kalli Ka'bah din nazara ilaiha duk da wasu malaman sun ce wannan riwaya tana da rauni ta cewa ai ta kallon Ka'bah din haka wasu malaman suka faɗa Allah musu rahama kuma da Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti al-Mufassir ya rauna da riwaya din yace duk cikin Qur'ani ba inda aka ce mutum ya je ya kalli Ka'bah babu itibari lin nadirin Allah ya wa tahir bai ce lit taifina wal qa'ilina wal ruk'a sujud sawan su to akwai wadanda in sun zo yin sallah suna ilhaqil hanaqi bis sadr nan sai mu ce haka Allahu akbar wannan hada gemu da kirji wannan ilhaqul hanaqi bis sadr wannan ba a son haka a sallah ilsaq alhanaq bis sadr mutum ya kabbara Allahu akbar tunda an ce ka liƙa siyata kuma ma in kai haka kam ai ba lalle can kake kallo ba duk wanda ya hada nan din sa da kirjin sa kaga tsakanin yatsun sa yake kalla kenan to wannan ba a son haka ko kuma a hada haba da tufafi duka wannan ba a son ina fata ana fahimta sahabbai sun ga wasu suna sallah sun musu fada akan haka to nan ne muka tsaya a satin da ya wuce ko malai ce summa yaqulu subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wannan ita ce addu'ar da ake cewa du'aul istiftahi salat addu'ar bude sallah sunna ce musulmi idan zai yi sallah to ya bude sallarsa da yin addu'a an gane ko ya ba wai kawai Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin wa a'a Allahu akbar zaka me zaka bude sallarka da karanta irin wannan addu'a ita wannan din ba ita dai bane suna nan da yawa da yawa da yawa to amfanin kuma karanta littafin sifatu salatin nabi na Sheikh Nasiruddin al-Albani da sauran malamai kenan ya kawo irin wannan addu'a da annabi yake karantawa da wanda yake yi a sallar dare da wanda yake yi a sallar farilla to za mu zo mu yi bayani akan insha Allah wace ake karanta to wannan dai malam ya kawo mana wannan ana so mutum idan ya zo zai bude sallar sa an so a mudubai mandubi ne wato inda ya bude sallarsa ya ce subhanaka allahumma wato ina tsarkake ka ya Allah ubangijina subhanaka tana nufin ya Allah ina tsarkake ka daga dukkan abin da bai dace da kai duk lokacin da kace subhanaka allahumma ko kace subhanallah to kana nufin ya Allah ina tsarkake ka daga dukkan wata kazanta ina tsarkake ka daga dukkan wani tawaya ina tsarkake ka daga dukkan abin da bai dace da kai ba ni dai ban aminta ba ban yadda ba kuma ba zan fada maka haka ba kaga wannan kalma ce mai fadi kwarai da gaske shine ma'anar subhanaka allahumma sai wa bihamdika tare da gode maka na tsarkake maka kuma ina mai gode maka ana fassara alhamdu da at-tasbih shi ma tsarkakewa watabarakasmuka. Ma'anar watabarakasmuka ana nufin albarkatunka sun yawaita. Kasurat barakatuka shine watabarakasmuka, ko kuma sunan nakin ka ko sunanka ya albarkata. Ma'ana sunanka ya Ubangiji suna ne mai albarka. Duka ana fassara shi da wannan kalmar. Kalmar tabaraka ana fassara ta da kamula, ya cika. Tabaraka ana nufin kamula, ya cika. Tabaraka ta'azama, ya girmama. Tabaraka taqaddasa, ya tsarkaka. Ko dai kamula ko ta'azama ko taqaddasa, duk ma'anar tabaraka ne. Ina fata ana fahimta. Kalmar tabaraka duk duniya ba wanda ake gaya masa wannan kalmar in za a yi rishin ba Allah ba. Allah ne kadai ake ce da shi tabaraka. Ina fata ana fahimta. Yawwa, ta su ce shi kadai. Ko kuma wato shi mai sanya albarka, mai bayar da albarka, duk dai ma'anar ce. Da Hausa ma ba shi ce da aka ce albarka, to ya ce albarka. To albarka, ka san albarka ko? Yawwa. Sai wa ta'ala jadduka. Kalmar ta'ala irtafa ana nufin ɗaukaka. Jadduka matsayinka, da Hausa shi ne matsayinka ya ɗaukaka. Wa ta'ala jadduka, matsayinka ya ɗaukaka, ma'ana kana da babban matsayi. Ta'ala jadduka irtafa'a qadaruka wa azma, qadarinka matsayinka babba ne ya Allah. Wala ilaha ghayruka, la ilaha babu abun bautawa da cancanta Allah kenan, ghayruka in ba kai ba. Ma'ana la ilaha yastahiqu an yu'bada, babu wani ubangiji Allah da ya cancanta abu sa masa ghayruka in ba kai ba. Wannan haka annabi yake bude sallah tabaraka wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Riwayar Imam Ahmad ne ruwaito ta da wannan sa cikin malamai. To yanzu an ce mu bude sallah da addu'a, kuma an ce mana idan liman yana karatun sallah a bayyane, mu yi shiru mu bi shi ko mu ji shi. To yanzu ya za a yi da wannan magana? Liman ya yi Allahu Akbar, shi ɗin kam ya yi kabbararsa, ya yi tasa addu'ar buɗe sallah, ko mai tsawo ko gajeriya idan yana yi. In kuma ma baya yi ma za ku gane. To sai fara karatun Fatiha kai ba kai ba. In ya yi kabbara, kai ma kai kabbara ka samu dama kai addu'ar buɗe sallarka, ko da gajeriya ce dan ka samu sunna, to kai kokari. Kenan ba ce dan kana bin liman ba, ba za ka yi addu'ar buɗe sallah ba. Wasu malamai irin Sheikh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala a cikin Sharhul Umda yace idan mutum ya shagaltu da addu'ar buɗe sallah a lokacin liman, wato yana karatu, yace ba ya da bambanci da shagaltuwansa da yin kabbara harama. Ba wanda zai ma magana dan liman yana karatu kai kuma kana kokarin kabbara harama, a ce ai magana ka ta kabbara harama ta ci karo da karatun liman, ai ba wanda zai zarge ka ko? To sai suka ce ita ma addu'ar buɗe sallah ai tana cikin sha'anin sallah da aka ce ma mu yi. Kenan babu damuwa, ko da yana karatun Fatiha zaka iya ainihin wato yin addu'ar buɗe sallah. Suka ce la'annahu min tawabi'iha, yana daga cikin abin da yake bin ita sallah din. Kamar dalilan da suka kafa shi ne, suka ce yanzu idan mutum ya zo masallacin Juma'a liman yana hudu, ba an wajabta masa ya shiru ya saurari liman ba. To amma kuma ai idan mutum ya zo ya tarar da liman yana hudu ba, kuma an halatta masa duk da liman din yana hudu ba, shi kuma ya ci gaba da yin sallar nafila, kada ya zauna a masallaci sai sallar nafila. Yanzu anan ba a samu cin karo ba, yana yin hudu ba, kai kuma kana nafila. To yin wannan nafilan ina ce nassi ne yace kai, nassi ne kuma yace in liman yana hudu ba kai shiru ko? to kenan wannan nassin ya fitar da hukuncin banda yin sallar nafila a lokacin da liman yake hudu ba shi in kai ba kai laifi ba to sai suka ce haka kuma banda yin addu'ar bude sallah ko da liman yana karatun fatiha kana kokarin yin addu'ar bude sallah to banda wannan haka mai sharhul umda sharhin umda ya kawo a cikin littafin da kuma maganganu na malamai manzo Allah ya faɗa cewa lalle dai ku in yazo masallaci sallallahu alaihi wasallam wal imamu yakhutub liman yana huduba to kare yadda ya zauna su yayi raka'a guda biyu to haka ita ma addu'ar bude sallah yana cikin cika sallah kuma yana cikin inganta sallah dan haka ku rinka yin addu'a kuna bude sallah to amma ita sallah banda sallar jana'iza ita sallar jana'iza ba a mata addu'ar bude sallah dan ruwayon nan Allahumma ba'id baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma nahini min khataaya kama nahaytu min al-abyad min al-dams da sauransu banda sallar jana'iza is sallar jana'iza ita mabniyatun ne ala takhfif gaba dai an gina ta ne akan saukakawa shi yasa babu ruku'i a cikin ta ba sujjana to sallar da sallah ce an ce ba sai kai ruku'i ba ba sai kai sujjada ba kuma ka zo ka kambara ka kama wani addu'ar bude sallah karfin addu'ar bude sallah ya kai karfin ruku'i karfin addu'ar bude sallah ya kai karfin sujjada to tunda aka sariyar maka da yin sujjada a sallar jana'iza to kuma an sariyar maka da yin addu'ar bude sallah min babi aula a dinka gane waɗannan karantuka suna da muhimmanci dan gaskiya wani lokaci mutum ba jiya yan fada ba kawai sai ga ya kambara ya kama addu'ar bude sallah a cikin sallar jana'iza ba a yin addu'ar bude sallah a cikin sallar jana'iza saboda bayanin da nayi wannan kuma shine yafi daidai kuna fahimta na ku to yanzu an koya mana zamu yi addu'a yayin da zamu bude sallah kuma an gaya mana abinda annabi yake yi kenan sallallahu alaihi wa sallam haka imamu ahmad ya faɗa a masabarsa yace an so haka din da kuma sauran almajiransa imamu tirmizi da yazo a sahihinsa a cikin sunan din sa sai ce wal amalu ala hada inda aksari ahli ilmi min at-tabi'in wa ghairi da yawa ma'abuta ilimi suna aiki da wannan hadisi na yin addu'ar bude sallah idan an zo yin sallah haka kuma da yawa cikin maganganun tabi'ai ya tabbatar da haka Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma yayi magana akan addu'o'in nan na bude sallah yace al-istiftahatu as-sabitatu kulluha sa'iqatun bi-ittifaqil muslimin addu'o'i na bude sallah da suka tabbata duka da ittifaqin musulmi ya halatta mutun ya karanta su ina fata ana fahimta to sai aka ce ya akai aka samu riwayoyi da yawa yawan nabi yayin wancan yawan wancan yawan wancan to in mutun ya zo gaba ɗaya biyar zai hada yanzu ko mai hisul muslim da ya kawo ai ba guda ɗaya ya kawo ba addu'ar bude sallah to ana nufin kai idan ka zo a sallah ɗaya sai ka jera kwaya uku ko kwaya kaza ko kwaya kaza hadewa zaka yi a'a ba hadewa yake ba ɗaya yake zaba addu'an da ake a cikin ruku'i wajen guda biyar wajen guda shida duka ake yin su daya ake yi zaka yi daya nan kai ta maimaita ta to mutum zai rike zai zabi daya ne ya tai to suka ce zaben addu'a daya a cikin addu'o'in da suka zo da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana yi ka zabi daya kullun kai tai kullun wannan khilafus sunna ya saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane akwai addu'o'i na sujjada daban-daban in kaje ka karanta akwai addu'o'i na ruku'i daban-daban in kaje ka karanta akwai addu'o'i na bude sallah daban-daban in karanta saboda rauni irin naka da sakaci sai kaje ka zabo wata irin gajeriya kullun in ka zo sallah ita kake to wannan khilafus sunna ka saba abin da ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da manzon Allah ya zo da bil ad'iyatil mutanawwi'ah aw al ibadatil mutanawwi'ah addu'o'i daban-daban nau'i-nau'i ko to yana nufin kai ma ka nau'anta ne Ibn Taymiyyah ya ce an tabbatar manzo Allah wata ran sai waccar wata ran yayi wannan wata ran yayi mai tsawo wata ran yayi gajeriya an gane to duk addu'o'in da kuka ji an tsoyo annabi yana yin su kala-kala to daban-daban yake to kai ma sai ka haddace su duka kana yin su daban-daban lokaci bayan lokaci kenan kaga ana so mu ana bukatar mu yi karatu mu karanta kuma mu haddace abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a hada su sai dai tara yawman tara yawm wata rana ai wannan wata rana ai wannan thumma yasta'izu thumma yubasmilu wa laysat min al-fatihati thumma yaqra'u al-fatihata malai yace sannan mai sallah yayi a'udhiya in kuna fahimta nan yanzu tun daga kabar harama muke ai yanzu ban fara ba an yi Allahu akbar bayan Allahu akbar me zaka yi addu'ar bude sallah kaji an gaya ma me ake addu'ar bude sallah to kana gama karanta addu'ar bude sallah wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka to me zaka yi sai kai isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim kenan a sallah ana yin isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar yadda yazo a riwaya a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim riwaya Tirmidhi ta tabbata ko dai kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kace a'udhu billahi samil alim ba a'udhu billahi sami'u ba a'udhu billahi wannan as-sami'i din ai an-nat wal man'ut ne as-sifa wal mawsuf yatba'u hu fi nasbihi wa jarhihi wa kaza kaza yace a'udhu billahi as-sami'i al-alimi amma da kaje wasu na bude a'udhu billahi as-sami'ul alim ba dai dai wani a'udhu bil tunda kace billahi wannan ba'un din ba'ul jarri ne ko ba kawai idan ta zo qabla al-ismi tajruhu wujuban billahi ko ba kanin bil baiti ko ba ka bane billahi to as-sami'i sifan wannan Allah din ne as-sami'i yana ji sai kuma al-alimi sifan wannan Allah din ne mai ilimi to tunda sunan Allahun ya dauki kisra aka ce billahi saboda ba'un ta sa shi yayi kisra to shi ma sifan da yazo bayan sa dole ya dauki wasalin sa ina fata ana fahimta yawa a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim yanzu kalli minash shaitani sai kace kuma ar-rajimi sifan shaitan din ne jefaffe kar mutum yazo ya ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim abaiba tunda min tazo min hurufil jar ana au idan aka samu min tazo kafin suna to tana yi masa me kisran ila ma haka kisran ba'un ma haka kisran da ka ce kace bismillahir rahmanir rahim haka yake tafiya nayi wannan bayanin ne saboda zaka ji ko wani kace ma wani mutum babba ne sai ka ji yana kuskure a'udhu billahi as-sami'ul alim a'udhu billahi as-sami'i al-alim minash shaitanir rajim ko dai kai wannan ko kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan yazo a riwaya thumma yubasmilu sai kuma yace bismillahir rahmanir rahim yasta'idu a'udhiya yubasmilu bismillah yuhawqilu la hawla wala quwwata illa billah albasmalatu bismillah alisti'adatu a'udhu billahi minash shaitanir rajim alhawqalatu la hawla wala quwwata illa billah haka ake cewa to ana so kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim duk a cikin sallah wannan me yasa ake bismillah wasu suka ce ai bismillah aya ce daga cikin suratul fatiha to ku tunda mai sallah dole ya karanta fatiha to zai zo yayi sallah ya karanta fatiha bai bismillah ba tunda ita bismillah aya ce a fatiha mana aya ce min awwalil fatiha wannan qaul wani zance cikin maganganun malamai kenan to amma abin da yafi dacewa gaskiya ba aya bace a cikin fatiha amma aya ce cikin suratu annamul ku inna wa min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim to amma ita bismillah aya ce mai zaman kanta ji abiha an zo ne da ita lil fasli baina suratayn dan a bambance tsakanin surori guda biyu shi yasa akwai ta a bayan qul huwallahu akwai ta a bayan falaki akwai ta a baya, kaza akwai ta a baya, kenan ba za a ce hadda take da fatiha ba, kenan ana kawata ne don abin bance tsakanin surori. To amma bismillah qur'ani ce, kamar yadda fasayfikahumullah wa huwa samiul alim aya ce ko, to bismillahir rahmanir rahim ma aya ce. Me dalilin saukar da ita dan ta bambance tsakanin su, wato aya ce mustaqilla mai zaman kanta kawai, ita aikin bismillah Allah ya saukar da ita ne in an gama sura ayi ta kawai, sai dai tsakanin suratul anfal da bara'a ku yawa tauba, shine bara'a ita ce tauba da banda suratul bara'a, ita kam ba a fara suratul tauba da bismillah duk dan sabon hadda ko wani mai karatu da kuskura yaje ya zuba bismillah a farkon suratul tauba bara'a to yayin kuskure ba a yi, sai a ce shi ya tafi makaranta, in kana so sai ka karanta bismillah sai kai fatiha sai kuma ka shiga cikin bara'a din. Ina fata ana fahimta. To amma bude sallah da bismillah da auziya a sirrance ne ake yi. الشيخ تقي الدين الشيخ تقي الدين يتي وني لوكاتين انسو لمن يبينا افيلي ادنجي saboda ya jawo hankalin mutane su sani cewa fa a sallah fa bayan addu'ar bude sallah fa ana yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma ana bismillahir rahmanir rahim ana yi ta'aliman lisunna dan ya koya wa mutane sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma wanda ya dawama kullum yana bayyana bismillah idan yazo karatun sallah kullum bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wannan bid'a haka suka fada almudawamat fil jahri biha ko almudawamatu ala aljahri biha bid'a kullun zakai sallah sai an ji bismillah kafili wannan bid'a, amma zaka jin da kuke yin shiru liman fa baya fadan bismillah nan ba wai fa babu ita bane, kai in ka zo yin sallah fa kai ma kai bismillah, idan bude sallah ne zaka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim farko raka, amma raka'a ta biyu fatihar da zaka yi, zaka yi ne bismillah a boye sai kuma kai fatihar ka a bayyane. Wannan shine abinda aka karantar da mu. Akwai hadisai na'am da suka zo suna bayani cewa annabi yana bayyana bismillah, akwai su, amma mafi rinjayen hadisan da suke bayani akan bayyana bismillah mawdu'ai ne, hadisai ne ma na ƙarya. Ba mamaki wani ka ji ya loda ma wani hadisi, kawai hadisin bai inganta ba, amma dai wani lokacin mutum ya bayyana, wani lokacin ainihin wato ya ɓoye. Imam Tahawi ya ce bayyana bismillah a cikin sallah tawatar annabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa, ya zama mutawatiri daga manzon Allah da kuma halifofi suna yi. Ibn al-Qayyim ma yayi magana akan bayyana bismillah, amma fa ba kullum ba. Akwai wani almajirin Abu Huraira sunan Sunayn, almajirin Abu Huraira sunan Sunayn, cikin almajiran Abu Huraira guda 800 yana da gogaggun almajirai da suke karatu a wajensu mutum nawa 800, to a ciki akwai Nuaim, to shi kadai ne inji Ibn al-Qayyim yace ya ruwaito daga Abu Huraira wai ai ta bayyana bismillah. To kaga mutane 800 a tsakanin sahabbai da tabi'ai, mutum daya yazo da ra'ayin shi a rinka bayyana bismillah, nan kaga ai akwai damuwa ko baka bane ba. To wannan shi yasa aka ce wani lokacin a bayyana, wani lokacin kuma a boye, shi ma ga liman wanda yake jan mutane sallah ta'liman lis-sunnah, dan akalantar da mutane sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam sai ya ce walaysat min al-fatiha, kaji sai ya kore waccan magana cewa bismillah tana cikin Fatiha. Yace bismillah ba ta cikin Fatiha. Haka Imam al-Qadi ya kaito ijma'i a daga malamai, amma an ruwaito wani kauli cewa tana cikin Fatiha kamar da na faɗa, Abu Abdullah ibn Battah da Abu Hafs al-Akburi haka ya faɗa. Wani malami Sheikh Taqiyuddin yace al-basmalatu ayatu min kitabillahi fi awwali kulli suratin sura bara'a. To kaji kaji wata magana, yanzu mun shiga maganar sabanin malamai akan bismillah. Ko suka ce ya za a ce ba aya bace a cikin suratul Fatiha? Suka ce akwai wata sura a Al-Qur'ani da ake karanta da ba a yi bismillah ba. Suka ce abinda za ku ce wata aya ce iri daya amma akwai ta a farkon kowace sura amma banda bara'a. Ban sani ko kun gane karatun. Waɗancan da farko cewa suka yi aya ce mai zaman kanta kullun, Allah ya jajjefa ta ne tsakanin me, tsakanin surori ko? Sai suka ce a'a, cewa za ku yi ita bismillah aya ce a farkon kowace sura, dan babu surar da aka ce ka karanta ta farkon ta kullun baka yi bismillah ba. Ko akwai ta? Akwai? In ban da bara'a ba akwai? Akwai wanda zai zo karatu kawai bai yi bismillah ba ya shiga sura? Suka ce kenan, to aya ce a ina a farkon kowace sura? To Fatiha ba sura ba ne? Fatiha sura. Suka ce to ita ma Fatiha bismillah aya ne a farkon ta. To wannan wata magana ce cikin maganganun malamai, amma zancen da yafi inganci cewa bismillah ba a cikin surori take ba, bismillah a wajen sura take. Wannan haka aka rawaito daga Imam Ahmad, kuma wannan ra'ayin shi ne ra'ayin da yafi tsayawa a tsakiya kuma yafi ingantattun dalilai. Thumma yaqra'ul fatihata, sannan mai karatu na sallah ya karanta Fatiha. Yanzu mun shigo farkon karatun Fatiha kenan ko? To ya karanta Fatiha, ana nufin ya karanta Fatiha tammatan a cike. Jama'a, duk wanda ya karanta rabin Fatiha ba bai karanta Fatiha ba. Duk wanda ya karanta ɗaya da kwata ɗinta, in dai ya rage ko aya ɗaya ne to fa bai karanta Fatiha ba. Da haka thumma yaqra'ul fatihata, sai ka ce me? Tammatan. Dan ka san zamani ne na dungushe da kautar da wani abu. Wani zai iya zuwa kawai ya rabi ya ce ya gaji ya rukui. Ka karanta Fatiha ce na yi Fatiha mana, kowa ma ya ji na yi Fatiha. To in baka karanta ta a cike ba, to baka yi Fatiha ba. Don ku abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah daga farkon ta ya kama har zuwa ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Ina fata ana fahimta. Kuma ita bismillah, ita Fatiha rukuni ne a cikin kowace raka'a. Na'am. Akwai raka'a a sallah ko? Akwai sallah mai raka'a biyu, mai raka'a hudu, mai raka'a uku, ha? Raka'a an san raka'a ko? To ba yanda za a yi ai raka'a a sallah ba a yi Fatiha ba. Kenan ba za a ce wani yayi raka'a ba in bai yi Fatiha ba. Sai dai in yana bin liman ne. Yazo ya tarar da liman yayi ruku'i, kaga an cinye Fatiha baya da. Amma haka kurin mutum yazo sallah, to ya za a yi ma kai sallah baka yi Fatiha ba? Manzo Allah ya faɗa a hadisin da Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin juz'ul qira'a khalfal imam da kuma sauran wurare da malamai na hadisi suka rawaito, la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an, babu sallah ga duk wanda bai karanta Fatiha ba yi sallah. To babu sallah. Da ka sallah tana yiwuwa ne in an yi Fatiha a cikin kowane ɗaya daga cikin raka'o'inta. Ita kanta raka'ar babu ita in babu Fatiha. Ita Fatiha ita ce afdalu sura. Idan an tambaye ka cikin Qur'ani wacce sura ce tafi kowace falala sura a cikin surori 114, wacce ce afdalu sura? Sai ka ce suratul Fatiha. Ba wai dan sauran ba su da falala ba, amma dai ita din dai saboda falalarta Allah ya wajabta dan adam in zai sallah kullun sai ya karanta sau 19:17, ko guda biyu a sallah subahi ko guda hudu a sallah azhar na shida guda hudu a sallar la'asar goma guda uku a sallar magariba sha uku guda hudu a sallar isha'i sha bakwai suka ce inda ba dan ita ce surar da take tafi ko ce falala ba a ce kullum musulmi sai ya karanta ta sau 17 a cikin sallolinsa kuma fatiha ita ce surar da Allah yayi magana da bawa a ciki yace qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain na raba sallah tsakani na ni da bawa na kashi biyu idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce to bawa na yayi baini الرحمن الرحيم مالك يوم الدين شي مجدني عبد اياك نعبد واياك ان كلورا magana kake da Allah Allah yana bada amsa daka suratul fatiha hiya afdalu sura tafi kowace sura me yasa ma za a ce ita ce afdalu sura ita ce surar da in baka karanta ta ba alqurani baka da sallah a sallah in baka karanta ta a sallah baka da sallah amma da zaka zo kai sallah baka karanta wata sura ba cikin surorin alqurani kana da sallah amma fatiha fa dole sai kai to ayatul kursi kuma ita ce a azamu aya suratul fatiha afdalu sura ayatul kursi kuma a azamu aya ita ce aya da tafi kowace girma in an ce babbar aya ai ana cewa ka ai wani babban mutum ne ko ka ai wani yana da matsayi ai wani mai daraja ne ai to a cikin alqurani gaba dai ayoyin alqurani 2000 da wani abu dai gaba daya wace aya ce azam ita ce ayatul kursi kuma abun mamaki malam da suratul fatiha da ayatul kursi duk karatunka haka ban duniya ba za ka iya gama karance falalarsu da matsayinsu ba darajarsu da rubuce-rubucen da aka yi a kansu ba ga su wuridi ne su a karan kansu bini-bini sai a ce suratul fatiha da za ka samu dama ka je tafsirin al-imamu al-qurtubi tafsirin da yawa suratul fatiha ka ji karatu wani ya zuba karatu na gaske falalarta suratul fatiha darajojinta suratul fatiha ruqiyya ce ita kanta a karan kanta magani ce wallahi ce ma yudrika annaha ruqiyya ya ake kasancewa suratul fatiha ruqiyya ce wani ne kunama ta harbe shi harbin kunama ba dadi da zafi yayi yawa ya kai baya da zafi sai aka zo ana masa ruqiyya ake ta karanta fatiha sai ya warke har yau har gobe duk wanda yake da larura ya rike suratul fatiha Allah yana ba shi waraka iya karfin imaninka iya nasararka iya yaddanka dan haka ake karanta suratul fatiha haka kurin a ruwa ka karanta ka samu ruwan shanka kurin ka karance fatiha a ciki ko sau bakwai ko sau ɗaya ko ma me kurin ka rinka sha saboda neman kariya leshi saboda ai ita ruqiyya ce ita magani ce ana tawaida da ita ana tofi da ita hannuna yana ciwo kafin ka je likita ya gane me yake rike shi ka buga masa fatiha kaina yana ciwo rike karanta duk wannan abin da dama iyaye da kakanni suke gaya mana dama ai ai shari'a ce ta ce ai magani da ita ka dauki kafin ma kai da magani ne ka dauki paracetamol ma kai da magani ne balantana suratul fatiha ciwon ciki ne karanta fatiha ba iyaka ka sha mamaki ka ga mu'jizar qur'ani wallahi duk wani wanda wani abu ya dame shi ya rike fatiha nan akwai albarka a ciki daliban ilimi a koma cikin tafsirin qurtubi na so na kawo abubuwan to zai ci mana lokaci da yawa kare mantar da mu abin da muke haka ayatul kursi ita kuma kariya ce tsaro ana so kullum mutum zai kwanta bacci ya karanta ayatul kursi kamar yadda annabi yana yi yana qul huwallahu guda uku falaki guda uku nasi guda uku ayatul kursi ya shafa a jikinsa haka idan an idar da sallar farilla ana karanta ta tana cikin azkar kaga aya ce kwaya dai a cikin suratul baqara amma azamu aya fil qur'an mafi girman aya ne a cikin alqur'ani an ce da fatiha fatiha ne saboda da ita ake budewa mai rubuta Qur'ani dole ya fara da ita, mai fara karatun Qur'ani dole ya fara da ita. Ina fata ana fahimta. Yawwa, to amma ba a ce komai za a yi sai an fara buɗewa da faciya ba. Yawwa, kamar yadda wasu kuma suka wuce gona da iri suke haka. Allah ya gani. Ita faciya tana da ayoyi guda 11, kamar yadda wasu malamai suka faɗa, kuma ana so a karanta ta murattabatan mutawaliyatan, a jere aya na bin aya, murattabatan mutawaliya. To sai malamin ya ce fa in qata'aha bi dhikrin aw sukutin ghayri mashru'i aini wa tala aw taraka minha tashdidatan aw harfan aw tartiban lazima ghayra ma'mumin i'adatuha. To idan mutum fa in qata'aha bi dhikrin aw sukutin, in mutum ya yanke fatihasa ta hanyar yin wani zikiri, kana cikin karanta fatiha kurun sai ka dauko wani zikiri sai ka tsoma shi a cikin karatun fatiha, aw sukutin ko kuma haka kawai kai shiru, shirun nan ne, shiru haka kawai ba na shari'a ba, shine gaira mashru'u aini, zikirin ba a shar'anta kai ba, don ba za ka yi zikiri a cikin tsakiyar suratul fatiha ba sai da nassi. Kurun kana cikin karatun fatiha ka je kai zikiri, za mu faɗi wanne ne aka shar'anta ko kai shiru haka kurun mutum ya shiru, shi ba tilawace ta dauke ba, shi ba shirun tsoron Allah ba, kurun ya shiru. Duk wanda ya wannan wadala kuma abun yayi tsawo, to gaskiya sai ya mai ta fatiyarsa, kana cikin yin fatiya sai ka je ka dauko wani zikirin da ba a ce kai ba. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, kada subhanakallah wa bihamdika wa tabaraka subhanaka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a'alaji a'a karamakallah ghayr mashru' wa yasaka baya cikin riwaya. Na'am, wannan zikirin da kai ambaton Allah ne, amma an ce ka fade shi a wuri maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka ci gaba mana bai ci gaba ba, haka kurin ya tsaya, shirun da ka yi wannan gap da ka bayar, to ya bata karatun sai ka sake sabuwa. Kun bance ni? Kamar yaro ne yana cikin karantawa sai wani abun wasa ya dauke shi ya tafi can, ya je ya gama wasansa kuma ya dawo ya dora, wannan dan ba hankali ya yi. To kada babban mutum ya zo yi wannan. To shine malam yake cewa yanzu wannan zikiri ne da aka shar'anta. Na'am jama'a, ya halatta a shari'a idan mutum yana karatun sallah, yana karanta Qur'ani a cikin sallah, sai ya zo duk wata ayar da aka ambaci rahamar Allah, aka yi bayanin aljanna ko rahamar Ubangiji, to ya halatta mutum a cikin sallah ya tsaya a cikin kan karatun, ya tsaya ya yi mai addu'a, ya roki Allah, Allah ya bashi wannan rahama da ya ambata a cikin wannan sura, inda zikiri ayatu rahmati. Kun fahimci wannan? Yawwa, to kaga wannan ya tabbata hadisi, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana sallah ya karo kan ayat rahama, sai ya tsaya chat ta addu'a kan wannan rahama, sai kuma ya dora. Haka aka ruwaito annabi yana yi a sallar nafila. To shiru mamu yana iya yin shiru, yana karanta fatiha sai ya shiru, yana jin karatun liman din, wannan sukut ne mashru'a. Shirun da kai na sauraron karatun liman dinka, wataƙila kana karanta fatihar ka kafin ka gama liman, yana karanta wata aya, sai kai shiru ka ji shi, wannan sukut din mashru'a, an halatta. ina fata ana gane yauwa ko kuma shirun da kai lokacin da liman yazo yana yin sujjada kana bin liman kai kuma kana karanta fatiha sai liman ya sunkuya yayi ya sujjada sujjada nan mai tsawo ne ko gajeriya ce kaga ai kai shiru baka ci gaba da fatiha ba shi ma nan ba ne sallasa bata baci ba amma duk wanda ba wannan bata baci autaraka min na tashdidatan ko mutun ya bar wani abu na tashdid shadda an gane ko aw harfan ko ya bar wani harafi aw tartiban ko jerin ayoyin suratul fatiha din to duk wanda ba mamu ba kamar wanda yake liman ne ko munfaridi lazima ghaira ma'mumin i'adatuha duk wanda ba mamu ba waye ba mamu ba imam waye ba mamu ba mai sallah munfaridi wanda yake sallah shi shi kare to sai ya maimaita sai i'adatuha ai i'adatul fatiha sai ya maimaita ta musamman idan da gangan yayi waɗannan abubuwa abin da malamai suka ce ba a son a cikin wasali na suratul fatiha inda aka yi shadda mutum wato ya cire shadda yanzu kamar misali maliki yawmiddin maliki yawmiddin idan ka lura dal din akwai shadda to sai wani yazo karanta maliki yawmiddin to kaga taraka tashdidatan naji wani ma maliki yawmiddin a ba ni maliki yawmiddin ba zaka yi mamaki akwai wadanda suna yin haka din to duk inda aka yi wani tashdidi to kada mutum wato ya yayi haka in ku yayi to ya gyara lianna wanaqqa bil kalimati ala ghairi sawab saboda yayi magana akan da harafin da yake ba daidai ba sai ya kawo ta ala wacce sawab ya maimaita yayi ta daidai idan ya maimaita din babu sujjada akan sa ba komai kun san duk inda kuka ga shadda fa a karatu shadda in kun ganta akan wani harafi to harafi ne guda biyu fa dungulewa akai maliki yawmiddin to dan din nan ba dai bane asalin sa maliki yawmiddin ne summa asalin sa sumama ne to ai kaga ba dadin fada sumama da nauyi sai aka ce summa yawmiddin yawmiddin kaga ai ba dadin fada to duk wanda yazo ya cire shadda to ya wullar da wani harafi ne guda daya kawai sai ya fada akan ra'ayinsa to kaga sai ya maimaita ke ina fata ana fahimta to wannan wanda yayi da gangan ne idan mutum ba da gangan yayi ba kenan kuskure wannan sai a ce ya tafi makaranta wanda yayi kuskure yayi shiru bai hada fatiha ba dan ita ayoyin fatiha wani na bin wani ne wani na bin wani ne a jajjoni to sai yazo ya bambanta tsakanin su akan jahilci ko rashin sani wannan ba sai ya maimaita ba sai ya ce ya je makaranta haka malamai suka faɗa Allah masa rahama sannan an so a karanta ta da tartili me tartili wato me zan ce da tarsili wato da kira'a da sauti na kira'a bari in bambanta muku tsakanin tarsili da rashin tarsili zan yi karatu ba tarsili yanzu alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر تو با ايين كراتين صلاه هكا لانك قراتها غير مرتله كما الله يجي ورتل القران ترتيلا تو ويقراها مرتله كما مرتبه yayi tartil alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim tartil maliki yawmiddin irin yadda Allah ya baka da muryar da Allah ya baka kaga nan ka gyara ne ka gyara karatun ba a karatun sallah da karatun jarida jama'a kuma duk limamin da yake zuwa ana mutane sallah Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim a wannan ya saba wa sunna qira'a ake zuba sosai bil haqqi da gaskiya ina so ina fatan kuna gane abin da ke cikin littafin ana so ayi karatun murattalatan duka wannan akwai sa a cikin hadisi da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma kana fidda al-irabi kuma kana tsayawa akan kowace aya to amma kuma ba a karanta al-qur'ani bi alhanil ghina yanda mawaka suke waka waka ma kaga ita na da zaki ko amma lahani na waka tsarin yin waka daban yake da tsarin tilawa daga kar wani yazo yana karanta qur'ani kamar yadda mawaka suke rera waka shi ma kuma yazo yana rera qur'ani wannan kuma haram ne ko kuma ya rinka karanta al-qur'ani ta yanda in an ji za a yi rawa in baka gane ya murda ayoyin yayi musu karatun da za su dauki kida kuma a mai rawa kamar yadda wasu kabilu suke ko da zuma na ji ina wucewa ko a mota ne nake ji har nake wani abin nan zace cikin mawakan mu ne mutum yana cikin waka da kira da waka kawai sai karanta fatiha wallahi haramu alaikum wallahi zaka amsa tambaya wajen Allah kuma wannan cin mutuncin qur'ani ne mawakan da suke dauko sura cikin surar qur'ani ana kada ganga ana murda wannan surar ana karanta ta haram ne la yuqra'u alquran bi alhanil ghina ba a karanta alqurani da ainihin lahani na waka ko kuma awda'il mutrabin yanayi na wanda za a yi rawa da sauran su ko kuma inda za a sa masa sarewa da goge ko a zo ana karanta qurani ana sa molo ana kada kalangu tare da ayat alqurani wannan ba daidai bane kuskure ne bai dace da zancen Allah wannan magana gaba da Ibn Kathir aka yi bayani Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa da sauran littattafai dan haka mawakan da suke sa qur'ani suke masa waka ana bi ana an karanta lam yalid wa lam yulad an karanta qul huwallahu an karanta alam nashra an karanta kaza wani ma da yana waka yana karanta kuma yana kuskure da yake diga ne wakan yake iya kawai bai iya qur'ani kaji kunya wanda akwai shari'ar musulunci to sai an ladabtar da su kuma alƙalan musulunci nauyi ne akan ku in kun ji ana wulakanta littafin Allah to ai an taba wani ce ku kira mutum ku ladabtar da shi tunda ko ne hukunci yake hannu kun fahimce ni ko to wannan ƙarin bayani ne mai muhimmanci kwarai da gaske sannan ana so duk mai karatu duk ƙarshen aya rinka tsayawa tunda shi Qur'ani an yi shi aya aya ne ko ba haka bane yawwa koda ku aya ta biyu din tana da alaka da ta farko dan akwai ayoyin da alqur'ani aya ta biyu tana alaka ta ɗayan tana da alaka da ta biyu amma kuma sai aka saka aya aka sa alama tsayawa to kai ma ka sa alama tsayawa an fahimci wannan ba laifi bane ayi wannan an so ayi haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin ummu salama an tambaye ta ya karatu annabi yake a sallah tace yana karantawa aya 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 daya aya daya aya daya malai ce wai jharul kullu kowa kuma zai bayyana ta waye kowa al munfarid wal imam ke wal ma'mumuna ma'a da mai sallah shi kadai da imam da kuma ma'mu to za su bayyana yajharul kullu da mai za su bayyana da fatiha mun gama fatiha yanzu mun shiga amin wa yajharu kullu bi amin fil jahariyati dukkan su gaba daya za su bayyana amin a sallar bayyane amma a sallar bai boye ba a bayyana amin, amma ba yana nuna liman baya yin amin bane, kuma ba yana nuna mai sallah shi kadai baya amin ban da bai bayyana ba. Ana bayyana amin ne idan ana yin sallah a bayyane. Wannan shine abinda wato malamai suka faɗa. To yaushe mutum zai faɗi amin idan yana sallah tare da liman, kuma shi ma liman din yana cewa amin ko baya faɗa? Zance ne yafi inganci, liman yana cewa amin kamar yadda mamu suke cewa amin, safanin mazhaba daga cikin mazhabobi da suke cewa liman ba za ce amin ba, shi ma zai faɗa. Yasa kanga malamin yace wa yajharu kullu duka al-munfarid, wanda yake sallah shi kare yace amin, wal imamu shi ma yace amin, wal ma'mumuna su ma su ce amin, saboda manzo Allah yace idan ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqata aminahu ta'mina al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Idan liman yace amin, idan liman yayi amin to kuma ku faɗi amin. To a to idan liman bai bayyana amin din ba, to ya za mu gane ya faɗa? To kenan hadisin yana nuna mana a faɗi amin a bayyane. To fa aminu kuma ku ce amin, to kenan mu ma za mu ce amin. Shi yasa ya zo a riwaya a masallacin Annabi idan yace amin, in sahabbai suka ce amin, masallacin kamar zai rushe na ƙarfi suke amin. A ai addu'a ne yayi kamar dai ba sai na fassara maka ma'anar amin ba, kana ji ana amin ana nuna Allah ka karɓa. To shi yasa suke da gaske. Ina fata ana fahimta. Tayyib, to an yi sabani dangane da wajen faɗan amin. Bamu da matsala in mutum shi kaɗai yake yi yace ghairul maghdubi alaihim walad dhalin, zai ce me amin. Tayyib, to me bin liman fa? Liman yana cewa amin, mamu ma yana cewa amin. Wasu suka ce yaqulul ma'mumu amin ba'da ta'minil imam, mamu zai ce amin bayan liman din sai ya ce amin. Wasu kuma suka ce a'a, hadisin idza ammana al-imamu fa aminu ba yana nufin sai ya gama ku jira shi sai liman ya ce amin sannan kuma ku ce amin ba, wannan ba daidai bane. Abinda ake nufi idza shara'a fi ta'min, in ya fara yana fara fadan amin shine idza ammana, idza dakhala fi amin kenan, yana fara fadan amin to kuma kafin ya kai min din karshe kuma kun dauka, wannan shine daidai. Ina fata ana fahimta. Yawa, saboda ai akwai riwaya da manzon Allah ya ce idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alaihim wal dhalin fa qulu amin. Wannan ko kun gane? Idan kace sai liman ya gama fadan amin dinsa zaka ce amin dinka, to ya zaka yi da wannan hadisin? Da Annabi yace idan liman yace ghayril maghdubi alaihim walad dallin fa qulu amin, ku ce amin. Kenan kaga yana cewa ghayril maghdubi alaihim walad dallin amin, ayyuna walad dallin kai ma sai ka ce amin. To sai aka daidaita, to ai kuma akwai hadisi idza ammana al-imam, to ana nun yana fara fadin amin sai ka hado shi da wannan idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alayhi wa sallam, kenan ba sai ya gama fadan amin ba zaka ce amin. Ina fata ana fahimta. Abinda ake nufi da amin shine dai Allah ka amsa, lalle Allah tabaraka ta'ala ka amsa wannan addu'a da aka yi, kuma wannan shine dabi'a Allahumma sajib shine ma'anar amin. To kuma haram ne, akwai haram da ake a cikin amin. Me haram din? Shine yi wa mim din shadda. Ku yi hakuri bayanin sallah muke, za mu yi rinka bayani muna bayanin kurakure. Menene haramci? Amin ghayril maghdubi alaihim walad dallin, sai ma muce amin. Wannan shadda, babu shadda akan mi a raɗin amin. Ku duba da kyau yaya abin yake. Amin, amin ba amin ba ne. Karatu Allah ya mana mai kyau. Amin, amin ba amin ba. To wannan kuma ka shiga wata harka kuskure. Allah sa ana gane. Kwai hakuri, idan liman din da kake bi shi baya amin din fa ka san akwai yan gargajiya wasu ba sa yi irin wannan ya liman gommi sai shuru hadda wani shakewa ka bar sunna to bai ba ka buga amin din ka ko liman bai fada ba kai ko kuma iya sirrinta wani ka ga yana yin karatun a bayyane dan akwai masabar da ta zo cikin maganganun malaman malikiya wai sirru al-imamu bil amin imam zai sirranta fadan amin to amma wanda ya tabbata a hadisi shine shi ma ya ci abu kamar yadda malai ce wai sharun kullu kowa zai bayyana to sai liman dinka ghayr al-maghdubi alaihim waladdallin sai shi ya boyinta ko ima bai yi shiru amma baka ji ba ka rabu da shi ka bada kayanka ina fata ana fahimta malamai suka ce kai ma mu ka zo da ita a bayyane dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar to sunna ce mai ƙarfi mai kyau in mutum bai yi amin ba bai nuna cewa sallarsa ba ni sunan shi bace ba to wanda bai iya karatun Fatiha ba ina ta neman inda zan tsaya ne ku yi hakuri muna magana karatun Fatiha ne tunda har mun do amin malamai suka ce duk jahili a lazumta masa wallahi ya je koyo Fatiha duk jahilcinsa tunda dai musulmi ne yin sallah wa yulzamul jahilu ta'allumul fatiha a lazumta wa jahili yulzamul jahila ta'allumul fatiha ya je ya koyo wato suratul fatiha da kuma zikiri da ya zama wajibi a sallah duk wanda yayi sallah shi kadai ko tare da liman yake karanta fatiha to sallarsa ba ta yi ba a bisa zance mafi inganci to idan yayyayi ya koyi fatiha fa ya musulunta ne yayyayi ya koyi fatiha fatiha ta gagara zuwa subhanallah to sai aka ce a zaba masa wasu ayoyi a cikin wasu surorin gwargwadon fatiha iya yawan ayoyin fatiha 11 yaje ya buga ku fahimci abin da nake nufi wani ne ya musulunta an yi karanta fatiha fatiha ta gagara ko ya akai ni dai ban sani ba ku nemo masa inna lillahi ku hada masa da kulhuwa shi yanzu fatihar sa ita ce me inna lillahi kalkausar da kulhuwa dan ita iya amma fa ba wai an yafe mai fatihar bane saboda sallar ba ta yiwa sai da bata amma shi yanzu ne larura ne ya gagare ko za ku yi mamaki akwai wanda zai zo yi musulunci sai shekara bai iya fatihar ba in ka koya mai in ya tafi gobe yanda ka bar shi yanda ka san dutse haka zaka zo ka tarar da shi dutse ne in ka ajiye shi anan haka zaka tarar da shi ko to baya ci gaba karka zo kai kafiri ne tashi ka tafi a'a karka yi haka nemo wasu surorin wasu ayoyin masu yi ka dora masa ina fata ana fahimta to idan aka yi ya gagara sai aya daya rike fa shi wannan gaba daya in dai hadda ne aya daya ya rike an buga daya ya rike to sai a ce da shi ka zo kai ta maimaita ta so goma ta ga adadin ne adadin ayoyin fatiha sai a duba idan an karanta fatiha ana yin minti nawa ko kaza da sekon nawa to sai a ce ya ta maimaita wannan aya guda daya da yi dutsiya dai ba za a bar shi ba to in ya gagara yin ayar fa gaba daya ma akwai wanda shi toshishe ne ayar ma ba zai yi ba aka ce to a sama masa subhanallahi duk lalacin sa ayya iya subhanallahi aka ce ku ba shi subhanallahi walhamdulillahi dai iya kabar Allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar sai yayi gurgudan fatiha da sura sai ya ruku saboda hadisin Abu Dawud da Imam Tirmidhi duk sun yi bayani ina fata ana fahimta duka wannan yana nuna mana akwai sauki a musulunci musamman ga wanda yake yana da rauni bai zai iya ba kana mamaki yanzu kai ka haddace fatiha ko wallahi mala ko wanda bai zai iya haddace fatiha a kansa ba inda ka san jariri kaga dai dan jariri bai zai hadda ba to akwai balagagge kai in yaje bai zai karisa ba kuma mala mutane nawa ne ma suka haddace fatiha tun sama da shekara 40 ko ba su iya ta ba da yawa wallahi shi ba ana ganin ya haddace ma ya karanta ta ya karanta ta shekarsa 40 ya haddace Fatiha amma ba ya yi daidai to ba gwanda mai subhanallahi walhamdulillah ba yana dan bubbugawa ina fata ana fahimta to to yaya wanda bai haddace ba ya halatta ya dauki Qur'ani in zai yi ai karanta tunda bai iya haddacewa ba an yi haddace zai iya daukan Qur'ani al-musab ya karanta ko ya wasu malamai suka ce eh tunda bai iya ba ai sai ya bude Qur'ani in dai zai iya karanta da Fatiha kullun yazo sallah da dan Qur'ani sa aljihu Allahu akbar tunda ya gagar hadda Fatiha sai ya karanta al-littafi ina fata ana fahimta yawwa to wannan shine kadan daga cikin maganganun a malamai kawai sai abin da zan rufe da ƙarshe wanda yazo karatun Fatiha bai karanta da kansa ba sai ya rinka tsintowa daga karatun wani wataƙila ko bai iya bane ko ya manta sai ya bi Fatihar da karatun wani wannan sallarsa daban wannan sallarsa ma daban to wannan suna kusa da juna bai kabbara sallarsa gaba ɗaya Fatiharsa ba da ƙwaƙwalwarsa ya kawo ta ba ji yake yi wani yana yi ya ce alhamdulillahi rabbil alamin shi ma sai ce alhamdulillahi rabbil alamin amma ba jami'i suke ba to me hukuncin wannan sallar sahhat suka ce ta inganta me ƙarshen sakon Allah ya ce ya karanta Fatiha kuma ya karanta kawai yanzu za a kama shi bai iya haddacewa ba bai rike ba kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rike kuma ana so bayan an yi Fatiha ai sakta a dan yi shu kadan sannan sai a zo a karanta wata sura dan kada a nuna wa mai karatu abun a hade yake ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin sai ka dan yi shu ka kimtsa haka kai bismillah kada zaka shiga inna anzalnahu fi lailatul qadr amma mutum ya zo karatu غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين انا انزل تو kaga nan ka jefa da bismillah da ake yi kafin sura sannan kuma ka hade wani jahili da bai sani ba zai dauka a wannan wata fatiha ce da take hade da inna anzal nan to shine ake so a me arabi to kai hakuri haka shi karatun fiqh haka yake yana da jan sai ai ta tafiya to yanzu dai mun tsaya a daidai karatun fatiha ko yawwa mun tsaya akan daidai karatun Fatiha sati mai zuwa sai mu dora akan kuma karatun sura abinda na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda zai kuskure ko tuntuba harshe muna neman afwar Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.